sabi chandara na
United.
Kinsani bana san in kira inji busy. Kinsani Tony ki tace ta fola zance no. Kinsani
a irin kidan gana ki san takawa.
Kinsani
da sassafe to mame how about why.
Kinsani
so mi hoto toto na fada poto poto. Somebody call the popo popo. Zo mu yi hoto toto na fada poto poto. Somebody call the popo popo. This is killing me oh no. Ko baba na ya sani, ko mama na ta sani, ko yaya na ya sani, abokai na ma sun sani. Ko baba na ya sani, ko mama na ta sani, ko yaya na ya sani, abokai na ma sun sani.
Ban taking shit. Ban taking shit.
Jojo nice did it.
Na dem bebo nan akan titi, excuse me. Just one minty, you get 50 kg like cement. I know if you pass you CBT. So tak ita kulani, stari tana juyani. Tasa ana mandaria ana nunani. No be Hausa, kuma no be Fulani. Menene suna kita ce muka duba. Tana feeling fly saboda ta saka buba. Up and down haka muka ita zuwa. Ina ta zuban flows kamar ruwa. To bayan na shawo ta kanta, sai ta ce wai in rike jakanta. Da na matsa gaban ta, sai na ga hannun malikanta. Mata futa sai da mota, mai mota ma a jebota. Ita tai chillin da ikon kuma ta san tipin. Wada banta da machine tin 2010. Ban san renin wayo, ban san renin wayo. Sai ka ce kin yo shayo, ko dai kin yo shayo.
Ko baba na ya sani, ko mama na ta sani, ko yaya na ya sani, abokai na ma sun sani. Ko baba na ya sani, ko mama na ta sani, ko yaya na ya sani, abokai na ma sun sani.
Kinsani bana san in kira inji busy. Kinsani
Tony ki tace ta fola zance no.
Kinsani
a irin kidan gana ki san takawa.
Kinsani
da sassafe to mame how about why.
Kinsani
so mi hoto toto na fada poto poto. Somebody call the popo popo. Zo mu yi hoto toto na fada poto poto. Somebody call the popo popo. This is killing me oh no. Ko baba na ya sani, ko mama na ta sani, ko yaya na ya sani, abokai na ma sun sani. Ko baba na ya sani, ko mama na ta sani, ko yaya na ya sani, abokai na ma sun sani.
Ban taking shit.